من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في جوانب الدرس اللي تاخذوا التجريد الصريح لاحاديث الاحكام الصحيح وانت بقمان يا شيخ احمد بن عبد اللطيف الزبيدي يرفع تقرير الشيخ مرمينا كان متاسف الله يمشيهم خير معهم zan tashi kitab na 18 kitab tafsir as-salat kitab tafsir as-salat littafin da zai bayyana mana hukumce hukumce da suke da alaka da takaita sallah asarar sallah tafsir as-salat kajar da sallah dai ne daga abin da yake nuni a sa saukin wannan addini na musulunci da kuma leka maslaha ta mabiya addini ke ta yanda bulaguro rabi ne na asaba sai ubangiji subhanahu wataala ya sabke daga cikin haƙoƙon shi subhanahu wataala sai ya rage ma da adam wani haƙi daga cikin dan saboda a khaffafa ma a sauƙaƙa maka to haka kuma ba so bawa bayan Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa mushi shi kuma ya tsananta ma kanshi babu ma ja fi taqsir fi taqsir wa kam yuqimu hatta yaqsir babu ma ja fi taqsir baban da yazo dangane da shar'anta yin qasaru wa kam yuqimu hatta yaqsir gargaran kwana nawa ne mutum zai zamna hatta yaqsir har ya zamanto yayi qasaru aka ce al qasaru lughatan shine al habs al habs kenan tsaruwa da kuma takaita abu da kuma gajarta shi shar'an kuma shine an tasira salatu ruba'iyya rak'ataini fi safari sawa halat amn wal khawf sallah mai raka hudu ta amaida ta raka biyu amma a halin bulaguro bulaguron tsoro ko bulaguron aminci bulaguron tsoro ko bulaguron aminci sai dai fuqaha sun tantauna dangane da bulaguron da za a iya ma kasaru wasu na ga labudda kuma ya zamanto bulaguro ne wanda yake shar'an kenan ko dai ya zama bulaguro ne yake na wajibi ko kuma ya zamanto bulaguro wanda yake kenan na halak misali bulaguron kasuwanci da wasu bulaguron da yake da alaka da mutum amma bulaguro na saban Allah kamar abubuwa na lahau da shagala suka ce to rukhsa batta shiga cikin wannan shi yasa malamai duk abubuwan da shari'a ta yi rukhsa sai kaga suna hana ma waɗanda suke kenan cikin saban Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce fa munutur ghayra baghin wala adin fala ismu alayhi wanda aka buƙatar da shi ghayra baghin wala adil ba wanda yake azzalimi ba mai ƙetar iyaka ko kuma wanda yake dan ta'adda wasu suka ce to hatta da wanda yake mai shagaltuwa da aikata bid'o'i duk ba ya samu wannan rangwame na cin musu halin da ya kai hali na irtirari manzo Allah sarsan kamar da ibnu qayyim cikin zarin ma'ad ya ce ma ki sallallahu alaihi wasallam bai taba yin bulaguro ba a bulaguron shi ya cika sallah sannan kuma bulaguro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kewayo ɗayan hudu ko dai bulaguro wanda yake na haji ko bulaguro na umara ko kuma bulaguro wanda yake na jihadi ko kuma bulaguro na hijira bayan kenan musulunci tunda wancan bulaguro na kasuwanci qablul islam ne amma bayan muhimma ta musulunci to duk bulaguro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka huda shi ba daga ɗayan wannan hanyoyin guda hudu sallallahu alaihi wasallam to dai in yayi bulaguro kuma abinda aka sani yana yi kasaru Abul Qasim al-Tabarani ya fitar da hadisi da Ibn Abi Shayba wanda ake jinginawa zuwa ga sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kasar sannan kuma ya cika yayi kasar sannan ya cika Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ce da rahama ya ce a bai tabbata ba wannan hadisi zuwa ga ummuna Aisha radiyallahu anha jingina mata akai saboda ya zai Aisha ta fadu haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai kasar kuma a ce Aisha ita kuma ta zamanto ta cika kaga babu yanda zai uwar mu'mine ta zamanto ta aikata wannan babu ma ja fi taqsir wa kam yuqimu hatta yaqsir gurgurdan kwanuka nawa ne mutun zai zauna ya zamanto yana yin kasar wannan mas'ala ce da fuqaha sun tantauna akan ta dangane da tahdidi عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر من زال صلى الله عليه وسلم يا زونا وانا قوم شاكرين قصر صلى الله عليه وسلم كاقا ودن دسكي تهديدي دا قوانا اكو كو قوانا هدو كو قوانا بيار كاقا تنتو نسونا نقرم ان يوانا يستند ان كي شاكر ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر عن النبي صلى الله عليه وسلم يا زونا وانك قوم شاكر abu laguran shi zuwa tabuka yana kasaru ananas radiyallahu anhu kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam min almadina ila makka anas yace mun fita tare ramadan sallallahu alaihi wasallam min almadina ila makka daga madina zuwa makka fakani salli rak'atayn rak'atayn ya kasance yana rak'a biyu rak'a hatta raja'na ila almadina har muka dawo madina ila da aka ce da shi aqamtum bi makkata shay'an ko kun zauna wasu kwanaki kai a makka ala qamna biha ashara yace kwana goma muka zauna wannan hadisi na Anas ibn Malik yana bada labari bulaguran manzon sallallahu alaihi wasallam wanda yayi shi kenan na hajji hajjatul wada hadisi na Ibn Abbas yana bada labarin bulaguran manzon sallallahu alaihi wasallam wanda yayi shi na fatuhu makka qaraina ma nabi sallallahu alaihi wasallam min almadina ila makka daga madina zuwa makka wanda yace mun isa kenan hudu ga watan zulhijja saboda sun huta kharajna muwafina li shahr zulhijja mun huta muna masu cikawa ga watan zulhijja kenan sun isa hudu ga watan zulhijja suka isa makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai kuma yaje zuwa mina adadin kwanukan duka dai a makka yayi kwana hudu takwas ga wata sai ya fita sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai zama kwanuka hudu yayi kenan a makka ragowan kuma yayi su kenan a mina qaraina ma nabi sallallahu alaihi wasallam min al madina ila makka fa kana yusalli rak'atayn rak'atayn ta rajana ila al madina qila lahu aqamtum bi makka shay'an qala aqamna biha ashara yace mun tsayi a makka kwana goma wannan ya nuna kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam a can gurin yayi bulaguran da ya dinga kasar kwana 19. Kauli rajihi duk inda mutun yayi bulaguro yake jiran wata bukata, bukatar ba ta samu ba, matkar dai ba ya iyakance zama ba, to kawai zai dinga yin kasar. Matkar ba iyakance ba zama zai iya ba ya yanke zama ba zai iya yin kasar. Amma inda za a ce kawai ya yanke hukuncin zama, to kuma shikenan wannan sai cika kenan sunan shi mazauni. Shine malamai suke bada fatawa kamar irin waɗanda suke masu tuka manyan motoci misali kuma suna tahiya da gidansu ko kuma suna da gidajensu kaga mutum wanda zai zo da matar shi anan can wancan garin da matar shi yazo yi wata biyu ko wata uku yana jira a mushe lodi ko sai mai to yanzu da yazo nan ba kasar ba zai dinga yi saboda da iyalin shi da komai ba matafi bane ba haka kuma can ma kenan haka zai dinga yin wannan shine abin da Sheikh Abdulaziz Ibn Baz ya bada fatawa ga matuƙa jirgin ruwa da kuma masu irin wannan tahiyyar da zai zama sun dade suna tahi tare da iyalansu don suka je inda suka sabke lodi yace he su cika kenan duk gurin da ka zo da sunan ka riga ka zo ka shikenan yanzu sunan dan bulaguro ya kau gare ka saboda ka zo zama kana da gida la Allah da iyalinka to shikenan ka zo sai ka cika in kuma a ka zo ne a matsayin wanda yake mai jiran bukata to kuma a nan gurin kenan zaka dinga kasaru ka zo ka zaka yi wata tara ko wata kaza karatu kaga tuntuni ka zo ka zauna gida to cika zaka yi a nan gurin saboda sunan ka mazauni kenan dukkanin wanda ya yanke hukuncin zama to shikenan zai cika wanda kuma a matabi ne bukata ce ta kashi yake jira to shi kuma wannan zai dinga yin kasaru a matsayin shi na wanda bukatar shi yake jira ya tahi malaikun sallam na eh eh gaskiya ne su ma tunda an riga an iyakance kenan kawai zama ne za su yi sista ce kawai cika sallar su za su zama za su yi ai kaga an san gurgurdan watan da za su sun tabbatar da wannan to kawai su cika shine abin da yake wa alaikum salam su ma anguwa ce wannan anguwa ce in saboda Allah subhanahu wataala cewa wa idza darabtum fil ardi wa idza darabtum fil ardi shi yasa malamai suka ce kenan abinda ake inda ake kasaro lokacin da kuka yi bulaguro kenan safartum fil ardi kasaro baya farawa sai lokacin da ka ciru da sunan dan bulaguro ka bar gidajen yankin ba za ka gushe ba kuma dan kasaro kenan in kana halin wannan bulaguron ka je ka zo saboda haka shi kuma wancan zama kin sai aka maida kenan a matsayin abin da yake urfi a al'ada kawai mutun yaje naje zan zamana guri kaza sai aka maida kenan malaman suka ce a kalli kenan a urfi mi ake ce ma zama wa ake ce ma dan bulaguro ake ce ma mai zama saboda haka suka ce kenan za ka kalli kenan urfi ne shi kuma kaida ne wal urfu ma'mulun bihi idza warad nas min ash-sharfi shari'i lam yuhadd urfi abin aiki ne da shi in an samu nassi na shari'a wanda ba a haddade ba kaga kawai abin da aka ce idza darabtum fil ardi falaysa alaykum jinahun an taqsuru min as-salah in khiftu an yaftinakum alladhina kafaru kenan in kun yi bulaguro babu lahi za ku takaita sallah ku dinga yin kasar da sunan kenan kun je bulaguro to wanda zai zauna kuma ya iyakance kaza ka tahi kaga wannan da yaje zaman stage ya shi ba cewa ba aka ya tahi bulaguro yi wani abu ya dawo ka gani zuwa rihilayi ta neman ilimi sai ya dole he abin ya cika ne zai zo baka kwatanta shi da mutumin da ya ka haje shi a kasuwa zai sai da ta he abin shi na'am na'am gaskiya ne shi ma nan kasar mutum zai ya dinga yi kasar zai dinga yi saboda ai bulaguro ne ta ziyara ce ta shi tahiyyar tashi in an kira ta bulaguro sai kuma ziyara kaga wanda ya je ziyara ba sunan shi ba mazauni kaga ba zama bai je da ma inda za a tambaye shi shi ma zai ce na zo ziyara ne to kaga wanda ya zo ziyara zai yi kawai shi kenan ya tahi to tunda a al'adance a al'ada a zamantakewa ba a ce ma mai zuwa ziyara mazauni ka gani to wannan kenan zai dinga yin kasaro ne saboda haka kenan makoma abin kauli rajihi shine kenan abin nan shine kenan komawa zuwa ga abin da aka sani a al'adance ko a zamantakewa abin da yake sananne irin wannan kuma abu ne sananne nususu na shari'a akwai wadanda sai ambata su amma ba tare da an iyakance ga gurgurdan ba to baya nuna an bar su bane kara zube an bar su ne a bisa kenan a dabi'ance a al'adance a zamantakewa yaya abin yake alal musi qadiruhu alal muqtiri qadiru ka gani shikenan kawai gurgur liyunfiq zusata min sa'ati ka gani waman qadira alai rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah to zaka ga kenan abun sai a bar su kenan gurgurdan wannan wa qulu lahum qawlan ma'rufa kaga duka a koma zuwa ga urfi na ya ko da ta yi da iyalin shi ko da iyalin shi ya ta yi shi ne daga ciki kenan abinda sai rena Usman radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya cika sallah daga cikin azar inda malamai suke badawa cewa da akwai iyalin shi a nan gurin wannan ne yasa sai ya dinga cika sallah kenan ko da iyalin ka kaje ma dama ziyara ko kaje to haka ne ma dama ziyara ko kaje eh duka kasar za ku wallahu ta'ala alam باب الصلاة بمنى سيكون باب الصلاة بمنى بابا الذي بينا من حكمتين صلى منى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابي بكر وعمر وعثمان صدرا من امارتي ثم اتم دغ ابن عمر الله قال راغري شي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ناي صلى تارى منذ صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين صلى الله عليه وسلم يا ركعه بي امنا wa Abi Bakar da kuma Abu Bakar Umar da kuma Umar wa ma Usman da kuma Sayyidina Usman sadara min imarati a farko khalifancin shi summa akammaha daga baya kuma sai dinga cikawa to shine malamai sai suka dinga kokarin kawowa uzurarka na Sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu wanda kenan ya fara fama wadancan wanda ya khalafa ma waɗancan sun kawo uzurruka ibn qayyim ya koro uzurrukan kuma duka ya bada amsa akan waɗannan uzurruka din cewa bulaguran da yayin wannan hajjin an samu mutanen ƙauyuka adadi masu yawa waɗanda suka zo yin aikin haji wannan yasa sai ya cika dan saboda ya koya musu cikakkiyar sallah raka'a hudu da wannan to sai ibn qayyim ce to kaga abin da yayi ai annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi haji ta ban kwana ai kaga dandazon mutanen ƙauyuka wajen sama da mutum 100,000 wannan lokacin adadin da suka zo na mutanen ƙauyuka ai shine min babu aula da a cika inda cika shi yafi amma tare haka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kasar sai ce kenan wannan ba za a karbe shi ba a matsayin kenan uzuri kin da ya zamanto sun kawo a wannan yau to haka kenan ya dinga bi ɗaya bayan ɗaya duka yana bada amsa akan uzurruka kin da suka dinga kawo wasu suka ce akwai iyalin shi ne saboda haka yayi aure anan wasu kuma suka ce a Mina masauki ne sannan kuma ya gina gida a Mina kenan dukkanin wanda ya gina gida a nan gurin zai iya kenan ya cika to duka wannan an dinga bada kenan amsa a ciki dangane da wannan mafi sauki saukin uzurin da suka bada wal Allah kenan samuwar iyalin nashi ko kuma wannan kenan wani ijtihadi ne daga ijtihadin da zaka samu su daga cikin sahabbai sun yi ma dama da akwai hadisi marfu'i to shine makoma maimakin kenan wannan saboda haka ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga sunnar ta sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu kaga ai sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana batunta ba a zancen kenan wadancan ana zancen kenan bin sunnar wadancan inda baka samu bawancin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ijtihadin shi ne ba lalle bai zama a ga he an gano cewa menene dalilin kenan cikawar tashi kenan ijtihadi ne daga gare shi wal Allah kenan wadancan uzurrukan tunda leka ne aka tunda daga gangamre bayan da za a yi saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa yau suka ce to wal Allah kenan mutane da suka zo na ƙauyuka shine sai ya cika dan saboda kenan kasu je su samu rudu saboda haka sai ya zamanto ya cika to irin wannan to tana yiwa wannan ne tana yiwa kuma wani uzuri ne daga uzurka almuhimmu dai wani ijtihadi ne kenan daga gare shi wanda yi to amma kaga manzo sallallahu alaihi wasallam kasar yayi Amina haka sayyidina Abubakar haka sayyidina Umar haka shi ma sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu to kaga anan gurin bin wancan shine aula manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba yin bulaguro ba sannan ya zamanto ya cika sallah shi yasa hadisin Aisha wancan shi ma bai tabbata ba wannan yasa kenan Abdullahi sayyidina abin nan Ibn Mas'ud Allah kare yarda a gare shi a lokacin yayi magana kamar yadda zamu ji a kasa أنا عارس بن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمن الركعتين صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا جاء مصلى آمن ما كان هنا أما في حال أمينتي بمن أمين الركعتين ركعتي ما نابع حال صوروبا سودا قويتا لسكي غكي ننقصر الصلاة أنا ينتني أبلا قرن صورو شيسا يعلى بن أمية ياتم بيسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ya tambayi sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace wa idza darabtum fil ard falaysa alaykum jinahun an taqsuru min as-salah sai yace annasu amana ba'duhum ba'dan ko annasu fil amn mutane suna cikin aminci yaya kuma ake yin kasar sai yace ajabtu mimma ajabta fas'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nima nayi al'ajabin yanda kai al'ajabi sai na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sadaqatan tusaddiqu alaykum faqbalu sadaqatu sadaqa ce Allah ya muku ku karbi sadakar Allah subhanahu wataala kaga kenan sadaqa ce Allah subhanahu wataala ya mana akan wannan saboda da dama wasu daga fuqahu sai suke kallon mafhumul mukhalafa in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kun ji tsoron kafirai za su cutar da ku to in ho ba ku ji tsoro ba kenan ba za ku yi ba kasaru to malamai suka ce a nan an kalle aghlab ne saboda haka shi yasa aka yi amfani da wannan mafhumi kin amma ba ana nihin a zahirin shi in ba ku ji tsoro ba a an rinjayar da mafi yawa halin tsoro ne ai yake bulaguran mafiya da suke tafiya bulaguran yaki ne to shi yasa aka yi amfani da wannan amma manzo sallallahu alaihi wasallam kenan haka wanda yasa kuma shi ma wani ya tambayi Abdullahi ibn Umar Allah kare ra a gare shi yace ma Abdullahi ibn Umar me yasa muke muna samun kasar wanda yake na salatul khauf a cikin qur'ani amma ba mu samu kasaro ba na bulaguro a cikin qur'ani sai ce Allah ya turo mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai kasaru shikenan muka yi kasaru kenan haka mun kofi ne muke irin tambayar da Aisha ta ba waccan mata kin kenan ana Anas ibn Wahab radhiyallahu anhu qala sallabina nabiy sallallahu alaihi wasallam ma kana bi minar rak'ataini iya mafi halin aminci ba halin tsoro ba kuma ya sallaci raka'a biyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam amina yayi kasaru amma bai jam'u ba bai jam'u ba sannan kuma sallallahu alaihi wasallam yayi jam'u na yayi kasaru yayi jam'u na az-zuhr da al-asr a arafa yayi magriba da lisha a muzdalifa hada tsakankanin su kenan kaga sallallahu alaihi wasallam yayi wannan amma amina yayi kasaru amma bai ba al-jam'u bai ba jam'u saboda kaga sallallahu alaihi wasallam anan gurin an zo zamani misali dan bulaguro a halin da kake kan hanya na tahiya kan hanya na tahiya kaga kana yin kasaru in ka baro garin ku baka fara kasaru ba daga gidanka dole sai an je sabka lahiya kenan daga nan ne zaka fara kasarun ka kenan zaka yi kasaru sannan kuma zaka iya gama tsakankanin salloli in ana kan tahiya amma ka riga ka zo garin bulaguro to yanzu zaka yi kasaru amma kuma ba zaka yi ba shamu ba za ka yi ba jam'u kenan zaka iya yin kasar zaka yi kasaru amma ba za ka yi jam'u ba shine rajihi na eh na'am jam'u eh a asali salla inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta shine asali to kuma akan samun waɗansu uzurrurruka daga azar wanda suke jaza sai a gama lokacin nata kamar misali a samu uzuri na al-mashaqqatu daga al-mashaqqatu tajribu at-tasir inda aka samu kenan mashaqqa kamar misali halin ruwa ne iska ce misali kaga duka abu ne wanda yake na mashaqqa matsanancin sanyi ne misali kaga duka mashaqqa ce yana iya sawa ya zamanto an gama ko kuma uzuri daga uzurrurruka wanda yake yana wahaltuwa a iya kenan yin ta a lokacin ta kamar misali likita da zai shiga yin aiki kaga shagaltuwa din ya cire ya dawo zai jaza wani abin nan to irin wannan mutun yakan iya yi to sai kuma kenan shi kanshi bangaren jaraba sai ya tsaya aleka in wanda kullun za iya samar da gyarawa ne to kaga asali bai kamata a yi sakwa-sakwa ba a yi wasa da abin da yake sharadi ne daga shuruta na sallah kaga lokaci kamar yanda duk ɗaliban da za su yi jarabawa kaga suna da wata damar su ta zuwa su samu profesor ko wannan yaya kaza a mana kaza kaga akwai wannan damar to duk abin da shari'a ta ba da dama a kan shi kana da hanyar da za ka kubuta a shi to babu zancen kawai sai a fake da wannan Allahumma sai in kama a ce garin da kaje yin karatun ba musulmi bane ba kaga dan kai dai ba inda za a yi a tsaya ko a yi wani wannan kawai haka nan za a yi to kaga nan gurin jarabawa ce ko mutum yana iya gamawa in har lokaci zai huta amma in dai za ka iya samun lokaci ko da raka'a ɗaya ce ka yi ta kan lokaci ya huta to asali ka yi sallah a lokacinta shi ne abin da yake asali shi ne abin da ya yi saboda sau da yawa wannan yana jaza za ka ga mafi yawa kawai matasa sai a game a ka gani sai zama kaga kamar tsarin in shi a su ne wanda kawai a haka ma babu wani wannan sai su game abinsu babu salatu bi mina an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala an ibn mas'ud radiyallahu anhu lamma qila la lokacin da aka me aka ce da shi salla usman bi mina arba rak'at sai dana usman yayi salla raka'a huda mina istarja'a sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke girmama abinda yake sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma qala yace sallaytu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi min rak'atayn amma nan istirja'i shi kaga bamci kamar ya istirja'i ko sayyidina usman ya halaka ko kaza a ba haka nan bane saboda ai kaga ko dai ya zaman to rukhsa ne yin qasar duk da wasu malaman suna ga wajibi ne kawai asali sallar dan bulaguro raka'a biyu ce ba wai rangome bane ba asali kawai in kai bulaguro raka'a biyu ne kuma kauli rajihi dama kai kasaru shine yahi babu zancen ka ce gudan cika ma Allah hudin aini na ma hikirki na yi diyawa a yin kasarun ka shine yahi falala kaga ko duk wanda ya san me yake bayan da zai ga abin da yahi falala kai abin da bai falala ba da wani zai tambaye ka wai da cikawa da yin kasar wanne ne yahi falala kaga yin kasar shine yahi falala manzo Allah sai ya ce inna la yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yakrahu an ta'tiya ma'siyatu Allah yana kaunar a aikata rangwamen da kamar yanda Allah yake kin aikata aikin sabo to haka Allah yake son in yayi rangwame mu karbi rangwamen da Allah subhanahu wataala yayi mana yace istirja sai istirja saboda sayyidina Usman ya aikata abin da yake sabanin abin da yake fa qala thumma qala yace sallaytu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi min rak'atin na sallaci rak'a bi tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amina wa sallaytu ma abi bakr bi min rak'atin wa sallaytu ma umar bi min rak'atin falaita haddi min arba'i raka'ati raka'atani mutaqabbalatani yace falaita min haddi ina ma a ce daga kasan da zan samu na garaba sa ko lada min arba'i raka'atin na raka'o'in guda hudu da nayi raka'atani mutaqabbalani in samu ladan raka'a biyu wanda suke karbawo maimakon waɗannan hudu ai kaga hudu da yawa ne akwai ƙarin zikiri ci yace to ina ma in samu ladan biyu kawai saboda ai biyu koyi ne da sunna wanda kuma ya koyi da sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam fa ulaika alladhina anama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina saboda haka sai yace kenan ina ma wannan nayi yafi kaga anan sayyidina Usman sai Abdullah ibn Mas'ud amma kuma sai zamanto in ya bi shi sallah sai yake cika aka ce to ya akai kuma ka hudu wannan kuma sannan kake cika yace saboda al-khilafu sharru sabani sharri kaga wanda yake nuna istirja'in shi ba wai akan sayyidina Usman ya aikata haramun bane inda haramun ne ba zai bi shi ba akan wannan saboda ila ta'ata li makhluqin fi ma sayyidil khaliq inma ta'atu fi ma'ruf kaga ba inda zai inda yin haka nan sabo ne ya bi shi kenan ya aikata khilafu aula sabanin abin da yake saboda yin kasaru shine abin da yayi amma inda mutum zai cika to ba za ka ce ba kuma cikawar da yayi hallau ya aikata sabo wannan hadisin nan a bai bajin ina inda ya nuna eh ina shi kabir raka'a da yake yin ai ba misali ai tunda kaga sayyidina Usman raka'a nawa yake raka'a huda yake go to ai kaga kenan da ai kebewa ce zai yi zama biyu-biyu yake yi go to amma kaga sai zaman to yana bi aka ce me yasa sai ce a saboda sabani sharri ne sabani sharri ne ma'ana jam'un jam'un da nace a baya jam'i na hada tsakanin wai azhar da al'asr magharibi da isha shi ne ba jam'i ba a to kamar jam'i na sallah kuke nufi a ba shi ba jam'u kamar taqdim ko ta'khir shi ne kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a arafa yayi a muzdalifa amma a mina bai hada tsakanin salloli guda biyu waɗanda suke tarayya lokaci shine jam'un ba shine jam'un wai bai ba wannan sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai aka ce ai kaga da koyi dan da in suka zo gari bulaguro misali sai su dinga gama tsakankanin sallolin ya aka ce abin da yayi akan hanya ne zaka iya yin jam'i na taqdimi ko ta'khiri amma in ka zo garin bulaguro zaka yi kasar amma ba zaka yi jam'u bainas salatayn ba ba za ka hada tsakanin salloli biyu masu tarayya lokaci shine ba kai ba ba jam'i na farilla ba jam'i na sallar farilla in ka samu masu jam'u ai sai kai gayanka shi raka'a hudu yake ma'ana raka'a hudun da yake az-zuhr maimakon yin kasarunta az-zuhr asali yana sallar mazaunin gida maimakon yin sallar dan bulaguro kenan sallar mazaunin gida ke az-zuhr sai ya taraka a hudu la'asar raka'a hudu isha raka'a hudu ka gani wanda ko manzo sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu yayi yawa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu sayyidina Abubakar raka'a biyu sayyidina Umar raka'a biyu shi ma farkon khalifancin shi raka'a biyu yake to kuma sai yayi wani ijtihadi ai kaga da koi irin wannan misali bangaren talaq yin saki uku a kalima daya kaga zamanin Ramadan sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne zamanin sayyidina Abubakar ɗaya ne farkon khalifancin sayyidina Umar ɗaya ne amma daga baya ha kaga sai zartan musu a uku saboda mi wani abu da ya kalla kenan sai ya ijtihadi akan wani abin da ya kalla wanda da baya babu shi yawan abkuwal abu yawan abkuwal abu to shine sayyidina Usman ma sai aka ce kenan wani ijtihadi ne kamar kiran sallah misali na juma'a kaga kiran sallah ai lokacin manzalar sa ɗaya ne lokacin sayyidina Abubakar ɗaya ne lokacin sayyidina Umar ɗaya ne lokacin sayyidina Usman al'umma ta fadada mutane suna shagulgullar kasuwa can gurin sai ya ƙara kiran sallah ɗaya a matsacin kusa da kasuwa sai a yi kira a yi na biyu to kaga yanzu misali ga abin da yake amsa amu kaga wancan abin da ya sa sayyidina Usman ya ƙara wannan kiran sallah ɗin yanzu kaga ai an kawo an huce da wannan mataki ɗin saboda sauti dai yana kaiwa ga mantir ga kaza ga wai duk abubuwan da mutum zai san lokaci ya duk ga su nan gurin ka gani saboda haka kenan a wancan lokacin waɗanda suke yi ba za ka ce ba nan sun yi bid'a abu na farko dai kenan iya daga ciki wanda manzo Allah sai ya ce ku bi sunnata da kuma sunnar khalifofina sannan kuma wani ijtihadi ne to sai dai kuma ai ga nasi kaga tun daga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bi waccan sunnar baka ce ba dan me yayi wannan kamar yanda saki kin kaga kenan wanda shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanda abin yake idan mutum ya bada fatawa akan wannan yake ce ba haka ba ka gani to wannan ma shi ne yin kasaro shi ne asali babun fi kam ya kusuru sara gwargwadon bulaguron gwargwadon tahiya gwargwadon nawa ce mutum zai kasaro sallah fi kam gwargwadon nisan tahiya nawa ne ya kusuru sara mutum zai kasaro sallah ana abi hurairata radiyallahu anhu qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam lil mar'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla laysa ma'aha hurma أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة بايع أنت كما تؤمن بالله واليوم الآخر ما تندت إيماني لألا دا القيامة أن تسافر تيب لا قرر مسيرة يوم وليلة وأنا بايعون بايع أنت ودب تيب إيماني لألا دا القيامة إتقمتي سمد أصلي كاقو كنتم تشرع مؤمنين جيسا الله يتي أيها الذين آمنوا kada yayi walladina ba saboda su mu'mini sun sallama sun mika wuya to sai a kira yesu amma ba dan wanda ba su ba shi bai shiga ba ciki kenan wanda ta yi imani da Allah da kiyama mu'mina ta gaskiya to ita ce sai aka ce kar ta yi saken wannan baya halitta gare ta an tusafira yawmin walila sai ta hiya taini da dare lesa ma'aha hurma ta yi bulaguran yini da dare kaga kenan ta hiya taini da dare ana kiranta bulaguro duk ta hiya da nisan ta ya kai yini da dare shine malamai sun yi tahdidi kimanin kilo 80-81 tahiyya ta wuni kimanin kilo 40 tahiyya ta dare kimanin kilo 40 kaga yawmin walila kimanin kilo 80-81 to duk garin da tsakanin karshe in dai an samu tazara yancewa ba wanda za a ce duk cikin garin bane ba misali daga nan gura a ce ya kai kilo 100 ma amma kawai anguwa ce kaga wannan ba kira kamar irin su surat kaga ba za a yi ba lissahi da wannan saboda babu na guro bane ba a ce gine duk sun tahi da za a ce sun game da agadas to yanzu ba zan can za ka je agadas ka ce zan yi abin nan ka dinga yin kasaro a can kenan anguwa ce in kuma tahiyyar bulaguro ce yanzu misali ka ga ni'ima ta samu a wancan lokacin tahiyya ta yi ne kimanin kenan kilo 40 shine zaka ci a kawo tahiyya madaidaiciya ka gani kimanin nan to amma yanzu ire-iren wannan bulaguran duka duka cikin rabin awa cikin awa guda ka shanye su a mota to yanzu dan tahiyya a mota ko a jirgi kayo ɗan mintuna misali sai ka je tai baka ce ba to ai bana ya kasaro ba kenan bulaguran ba a kallon wahalar shi ko rashin wahalar shi ko ka zaƙin shi a inda sunan shi bulaguro a jirgi ne ko a mota ne ba dole ba kenan sai ana ko a kawo ne kenan in ma a kawo ne shi yasa aka kimanta mami yawmin walaila saboda in a kawo ne in bai kai yawmin walaila ba kenan ba za a kira shi ba bulaguro kamar zaman gonaki ne da anguwanni da kauyuka wanda suke na kusa ka gani kuma kaga dukkanin gurin da dai a kawa zaki zuwa nake dan kauyuka ne wanda suke na kusa amma wanda yanzu akai wannan to shi ake kira da bulaguro kenan nan mahall shahidi dai ka mana an tusafir masiratu yawmin walaila kenan bulaguron yini da dare tahiyar yini da dare ana kiran ta sunan bulaguro to yini da dare kimanin kilo nawa ne tahiyar yini da dare kenan shine kimanin kamar kilo 80 ko 81 shi yake cewa kenan bulaguro wanda yake na wannan tahiya kimanin kenan kilo 40 dawa kimanin kilo 40 duk tahiyar da za a kira ta sunan bulaguro ita ma kenan abu an bar shi a urfi a zaman zagiya tahiyar da za a ce wane yayi bulaguro to wannan mutum zai kasaro wane ya je anguwa wannan ba zai kasaro ba ya tahi maradi kaga bulaguro kasaro sai amma ya tahi murya anguwa ya tahi babban tabki kaga anguwa ya tahi eh a murya za a ce mutum ya yi bulaguro murya ko ana ce ya yi bulaguro murya murya ita zama anguwa to in ana kiran tahiya da sunan bulaguro gurin da za a kira shi da sunan bulaguro kenan wannan mutum zai kasar tunda an yi kira da bulaguro ko har da sarkinsu to an shi sarki ba daga nan mata ke tunda in aka gane ma ai duka ka'ida komin ba tare da sara in bulaguro ne za su yi su je su koya kenan in bulaguro ne za su yi suna da kasar sai dai a garin da suke koyawa ai kaga suna da gida kuma abu ne wanda yake na kai kawo to kaga in sun tafi can gurin ai zama ne suke to a nan gurin in suka tafi sai su cika amma suna halin tahiyansu sai su yi kasaro in sun dawo gida kuma halloye su cika saboda tahiyarsu can gurin da suka je ai wani abu ne wanda yake mai maimaituwa sai dai in kamar masu tahiya ne a moto mutum ya je ya dawo dan guri kusa to wannan kaga kuma ai daban shi ma sai ya cika kan shi aiki ne ba zai iya zama in zai iya wannan duka in mutum ya ringa kasar ma ai kuma ya zama wasa da addini baban ya na ya cika to shi da ya zo gidansu kuma cika zai a nan ne ma ya kamata ya cika imamul bukhari ya fitar da wannan a taqsirus sala babul jam'u fi safar bain al maghrib wal isha da ko babu hali ya zai au yuqima idza au yuqima idza safar na gaba ne ko ba mu karanta shi ko kenan la ilaha illa imra'atun tu'minu billahi wal akhir an tusafira masiratu yawmin wa layla laysa ma'a hurma tare da ita babu muharrami muharrami shine kenan wanda haram ya armeta kuma ana zancen namiji ba mace ba shi yasa kenan mahram kaga wanda yake namiji kenan direbobi kenan go gaskiya ne eh wannan gaskiya ban sani ba daga Sheikh Salih ibn Usaimin cikin al-Mumti yayi fatawar amma bazan iya halarto da ita ba insha Allah idan ko zuwa satar da باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر اهل بلاغورو زي صلاتي المغرب ثلاثا ita magriba babu kasarun ta sallah asuba babu kasarun ta wancan magana da ake kawowa duka ba wannan bane ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma qala raaitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza ajalahu sayru naga nan sallasa idan tayya ta gaggauta da shi akhir almagriba yakan gaggauta magriba fa yusalliha thalatha sai sallace ta su uku thumma yusallim sai sallama ثم قل ما يلبس حتى يقيم العشاء da wahala kaga yalbas ya zamana hatta yqima isha sai kuma atashi sallalli shafai salli harakatain sai sallace ta rakatu thumma yusallim sannan kuma sai sallama wala yusallimu ba'da wala yusabbihu ba'da al-isha bayan ya sallace isha baya yin nafila hatta yaquma min jawfi al-layl har sai dai tsakiyar dare in ya tashi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallatan magariba a magariba kinta saboda magariba kenan witri ne wanda yake nayini fa yusalliha salatan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallata ta uku kuma yusallim sai sallame amma kuma yakan gama tsakankanin magariba da isha shi yasa kallama ya nufa sa'ata ya kuma na isha kadan zai dan zamna kuma kawo sai ya tada isha kuma sai sallaci isha kamar yanda Abdullahi ibn Umar yayi haka aka tambaye shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ga yana hada haka nan faisali harakatain ita kuma isha sai raka'a biyu kuma yusalli kaga anan gurin sallallahu alaihi wasallam yana yin jami'i wanda yake na taqdimi saboda ya sallaci magriba a lokacin ta kuma an sallace isha ita kuma kenan ba tare da jimawa ba wala yasabi ba'da al-isha annabi sallallahu alaihi wasallam ba yin rawatib sallallahu alaihi wasallam in yana bulaguro ba yin rawatib amma yana yin nafila ba yin rawatib yana yin nafila kamar wanda ake kafin azhur bayan azhur kafin al-asr wadannan annabi sarsa a bulaguro ba yi shi yasa ma Abdullahi ibn Umar yace to ai inda zan yi da sai in cika sallah kaga aka tambaye shi yace to inda har zan yi rawatib ai da sai in cika sallah annabi sallallahu alaihi wasallam bai zaman to ba kenan yana sallallahu alaihi wasallam bai zaman to ba yana yin rawatib sai dai yana yin witri yana yin witri shi yasa sai yace hatta ya kuma min jofin lil sai dai lokacin da ya tashi tsakiyar dare yakan yi kiyamul lil shi sannan kuma sallallahu alaihi wasallam har ma yakan yi kuma saman abin hawa in yana hali abin sannan kuma yana yin wasu nafilfilin da kamar kaga zaka yi wata sallah salatul istikhara misali da wasu sallolin ka kana yi kamar yanda a fatahu makka sallallahu alaihi wasallam ya sallaci rak'o'i guda takwas lokacin da ummu hani ta shigo wajen shi sallallahu alaihi wasallam amma rawatib bai kenan kana halin bulaguro salloli na farilla zaka yi kasaran su shine sallar dan bulaguro sannan kuma rawatib da ake yi biyu kafin wannan sallah biyu bayan wannan kuma bai sallaka da zaka yi kana masafkinka ka tashi kai nafilaka wannan duk kana yi salatu duha wannan duk kana yi witri wannan zaka yi shi a halin kenan bulaguro a saman abin hawa ko kuma a masaukinka duk zaka iya yin wannan kamar yanda sahabban annabi sarasa haka yake kuma sahabban manzo Allah sassan su ma duk suna yin wannan kaga kisa wancan ansari da muhajiri a halin bulaguro da aka sa su gadi kaga ɗaya yana nafila ɗaya kuma ya zamanto yana gadi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce musu ba dan me za ku dinga yin nafila a halin bulaguro wala yasabbihu ba'da al-isha amma ba yin nafila ta bayan sallar isha hatta ya kuma min jofin lil sai dai tsakiyar dare in ya tashi a lokacin kuma sai kiyamul lil sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari ya fitar wannan babul jam'u fi safar bayna al-maghrib wal isha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya hada tsakankanin su sai kuma babu hal yu'adhdhin aw yuqima idza jama'a bayna al-maghrib wal isha in zaka hada tsakanin magriba da isha kiran sallah za a yi kaga sai ce hatta yuqima al-isha sai ya iqama kenan ba a kiran sallah wanda suka ce kenan za dan yi kiran sallah kadan ba za a yi wannan ba kenan kawai iqama ce za a tsakankanin aje kuma babul musafir idza jadda bi sayru yu'ajjil ila ahli in har tahiya ta zamanto kenan ta tabbata sai ya gaggauta zuwa ga iyalan shi tunda sai hada kenan tsakanin sallolin ajihad babu sur'a fi sayri sai kuma gaggawa da sauri a halin tahiya wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhu qala kana nabiy sallallahu alaihi wasallam tatawwa wa huwa rakibun fi ghayri al-qibla annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yana sallar tatawwi yana sama abin hawa kuma ba tare da yana fuskantar qibla ba matabi ya halitta ya sallaci sallar nafila a saman abin hawa koda kuwa yana kallon yamma ne koda ba tare da yana kallon al-qibla ba zai dai daidaita gaban abin hawan nashi yayi kabbar harama shikenan sai ya ci gaba da nafilar shi koda mota ta yi tunkariyar ma koda ta tunkari wannan shi a nan gurin fa aina ma tawallu fatan mawjuhullah kenan a hali wanda yake na nafila ba lazim bane ba sai mutai amma farilla annabi sallallahu alaihi wasallam sai sabkar ga abin hawa kuma sai yi ta in farilla ce kuma ita ba kai ba sama abin hawa sai ka sabka kuma daga abin hawa sai ka fuskanci al-qibla ka sallace ta a yanda take lokaci bai kenan sai a jami'i na takdimi ko kamar lokacin azhur yayi ko a kayo nan bai halitta nan bai halitta sai har fujira ya hudu ta kwana a to na gane kamar kuma sai zamanto kai baka yi ta ba ko shi kake nihi go shine kenan wannan kun fattaqullaha mastata'tu kenan ba yanda ka iya ne la yakalifullahu nafsan illa wus'aha kenan a lokacin ba yanda ka iya sai ka yi ta anan gurin saboda ba za ka bari ba lokacin ya fita sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a sama abin hawa yana yin ima'i ne yana yin ima'i kenan kai da kai wannan saboda ba in ba haka nan ba ba za ka samu sallah ba shine dalilin yinka amma asali sallah farilla sabka ce za ka yi kai babu mallame tatawwa fi safari dubra salat sai kuma wanda lame tatawwa bayin rawatu fi safari dubra salat menene kenan hujja akan wannan annabi Umar radiyallahu anhu ma kala babu salatu tatawwu ala al-himar halaccin yin sallar tatawwu'i a saman abin hawa saman jeki an Anas radiyallahu anhu annahu salla ala al-himar sayyidina Anas yayi sallah yana saman jeki wa wajahu an yasari al-qibla fuskar shi tana hagun in Ka'aba faqila lahu sai aka ce ta salli li ghayri al-qibla zaka dinga sallah kana kallon wani jiha ba al-qibla ba faqala ce laula anni ra'aytu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu lam af'al ba dan na ga manzo Allah sai ina wannan bada ban yi ba babu mallame tatawwa fi safari dubra salat wannan ho lokacin sahabbai ne ba dan a nuna maka shi abin aikatawa ake sai jahili ya gani ga sa akwai masu yawai a koya to yanzu kawai zawa zaka yi duk abin da zaka dan faka he mutane sun sani sannan mu dawo muna aikata sai duk mun bi gaba ɗaya mutanen da magaram da munkiri da wanda ba munkiri ba dukkan ka gani wani ka shekara kala hudu ma za a yi yarda kuma ce duk sai kowa ya amsa sannan sai a ce to kuma yanzu sai aiki ai hakka mutu ai ba zai yi ba ai hakka mutu akwai yanda kawai komi zaka mishi komi zaka mishi ba zai yarda ba to kuma yake ce sai ka sanar da mutane duka kowa ya karba sannan kai ba haka bane kawai sunna ka aikata ta abu na harko kai da kanka ake fara ina cewa yanzu kawai mutane zaka je kana dawo ka ga kai baka yi aikin ba lokacin da ka san sunna to kai yanzu lazim ne akan ka kai yanzu abin hujja ta tsaye akan ka su ko waɗancan mutane yanzu kuma daban sai ka je ka karantar da su amma kai yanzu da ka sani in baka aikata ba sai ka tanadi wace amsa zaka bada a lahira ka gani saboda haka aikatawa ake mutane suka gani sai su je su tambaya amma mutum bai rarra kai ba ya tambaya kaga da ka taba ganin wani ya hudda takalmi zai shiga makonta ko kaga wani ana addu'a ya tashi ya tsaye amma da ake tayi ko mutane to sai mutum ya tambayi malamin shi wai su waɗannan wani irin addini ne wanda su an zo addu'a kin nan ana ayi salati da ce ake ma ai azamna ayi salati a tsugunna a karbi salati dan dubara a tsugunna a karbi salati wai dole dai a raba ka da aikata sunnai ta fuskar kaga aka ce a tsugunna zakan ka tsaya ya dinga yin kowani fatsara da ko wanda ne baka san ba darajar salati ko wanda baka san darajar salati ba shi ne shi da sai ya ce to a tsugunna a karbi salati kaga dan dai kawai dai ka aikata wancan umarnin to kaga da ake yanzu ya ka gani yanzu kowa ma tsaya ke mutai je tambayi malamin shi malam waya in malam ya sani ya ga ma in bai sani ba kuma shi ma sai bincika ka gani daga nan sai ya ce eh gaskiya ne akwai wanda su sun ce haka ake har ma ga dalilin sa a Qur'ani Allah ya ce kaza ka gani
kamar za a iya yin jami'a abin da shi kamar wanda suke cikin lokacin sallah ya suke shi to ya san su jami'a ana iya jami'a kamar kowa da kuke da shi
wallahi ban sani ba sama abin hawa sallar sama abin hawa ai ita babu zancen yin jami'i wani yanayi ne ake ciki ka gane eh amma kana zancen kaddara misali a ce ga waɗansu waɗanda suke musulmi ne su go musulmi ne su lokacin sallah kuma yayi kaga ba zance a tsaya musu su yi abin nan kuma lokaci zai fita su gake zance go a jirgi kuma shine wallahi ban sani ba wannan fara Anas annahu sallallahu alaihi wa sallam wajahu an yasara al-qibla baqila lahu tusalli li ghayri al-qiblati zaka yi sallah kana fuskanta wani guri ba qibla ba fa qala laula anni ra'aytu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lam af'al babu mallame tatawwa fi safar dubra salati wanda bai zamanto ba yana tatawwi a bulaguro bayan salloli an ibn umar radiyallahu anhu ma qala sahibtu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa lam ara yusabbihu fi safari وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه دا ابن عمر يتي صحبت النبي صلى الله عليه وسلم نا ابو كنچنا لزمچا النبي صلى الله عليه وسلم اهلن بلاغرو فلم اره يصبه بان غبا النبي صلى الله عليه وسلم ين نافله في السفر اهلن بلاغرو كيرن بي زمانتو بينا ين رواتب wa qala Allahu ta'ala laqad kana lakum fi rasul uswatun hasana yace kuma Allah yace hakika kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk lokacin da muka yi bulaguro kenan ba za mu yi ba rawatib halin bulaguron babu man tatawwa fi safar fi ghairi dubur salawati wa qablaha man tatawwa fi safari wanda kuma yake yin nafila a bulaguro fi ghairi dubur salawati wa qablaha amma ba bayan salloli ba da kafin salloli kenan wanda yake nafila amma ba mi ba ba rawatib ba ana Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu annahu ra'a annabiy sallallahu alaihi wasallam salla subhata bil layl fi safari ala zahri rahilati ayatu tawajjahat bi daga Amir ibn Rabi'a annahu ra'a annabiy sallallahu alaihi wasallam salla ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam salla subhata bil layl yayi nafila da dare fi safari halin bulaguro ala zahri rahilati yana bayan abin hawaishi har su tawajjahat bi duk inda ta fuskanta da shi kenan wannan ya nuna halakka ne dan bulaguro yayi wata nafila shi ba rawatib ba salatu duha ce sallah ce zaka tashi qiyamul layli wutirin zaka yi duka waɗannan kana yin su babu jam'i fi safar bayna al-maghrib wal isha sai kuma halaccin ko kuma rangwamen hada tsakanin az-zuhr maghriba da isha a halin bulaguro an ibnu abbas radiyallahu anhu ma qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna salatu az-zuhr wal 'asr idha kana ala dhahr as-sayr wa yajma'u bayna al-maghrib wal isha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a halin bulaguro yana daga rangwamen da Allah subhanahu wa ta'ala yama al-umma shine kenan hada tsakankanin sallolin da suke tarayya a lokaci yanzu matsalan lokacin az-zuhr yayi sai dire bai tsaya to yanzu in aka tsaya ku yi az-zuhr ku yi la'asar in yaso kaga bakko da tsaya sai aina sai magariba in kuma kuka sabka magariba kuna iya ku yi magariba ku kuma ku kali sha in kuma ba a tsaya ba saboda yanayin gaugawar tahiyya shi ma sai aka yi ta tahiyya aka yi ta tahiyya ba a sallaci ba sallar az-zuhr sai da aka kai ta la'asar to yanzu wannan jinkirta az-zuhr kin da aka yi ba a sallace ta ba har ta kai la'asar misali a wannan mudda inda zaka mutu ba za a kama ka ba da sunan kai sakaki ka bar sallah lokacin da ya huta saboda yanzu mi kai amfani ne da rukhsa zaka hada tsakanin su kenan zaman ka ba kai ba az-zuhr ba cikin sabo ba kake kun gane tunda ko wanda sai ranka kai sai ayi sallah tunda ana shara da gudu ana cikin mota kaga je ko da ayyan zaman to mutun yayi sallah shi ko da sallah ta kasance to duk wannan ya halitta kenan rangwame ne amma in ba nan ba asali kawai sallah ayi ta a lokacin ta babu ne idan lam yuti qa'idan salla ala janbi sai kuma wani rangwama hannu babu ne idan lam yuti qa'idan in ba iya yin salla a tsaye saboda asali shi ma salla ne a tsaye wa qumu lillahi qanitin Allah subhanahu wataala ce wa qumu lillahi ku tsaya lillahi ga Allah subhanahu wataala qanitin kuna masu da'a kenan asali mi salli qa'iman fa lam tastati fa qa'idan idan lam yuti qa'idan salla ala janbin in mutum ba zai yi a tsaye bai na iya salla ala janbin a hakarkarin shi ana Imran ibn Hussein radiyallahu anhu qala kanat bi bawasiru yace ta kasance a tare da ni ina da basir fasaltu nabiy sallallahu alaihi wasallam sai na tambaya nabi sallallahu alaihi wasallam dangane da ya zan yi salla a wannan yanayi na laruri qala salli qa'ima sai nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kai salla asali a tsaye in kana yin salla a tsaye kai a zauna baka da salla akwai yanda zaka ga sai su gama jikirne su duka su je duk abin da za su iya komai ana amma an zo wallahi ka sa ya hukuncin mutum zai iya yin sallah a zamne in ka ga shi kamar kahokka bar ta iya daukan ka kenan salli qa'iman fa lam tastati fa qa'idan fa lam tastati fa ala janbi saboda al mashaqqatu tajlibu at taysir fattaqullaha mastata'tum idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum idha amartukum bi shay'in فاتوا منه ما استطعتم اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم باب اذا صلى قائلا ثم صاح او وجد خفه تمم ما بقي باب ده زي كرنتر ده حكمه اذا صلى قائلا ان متين صلى ازونه ثم صاح كان اي ازونه كما سي لاهيه تزو مكا او وجد خفه كو كما كسامو سوقي تمم ما بقي سي كچكا ابندا أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قائدة عائشة تتشفى تقع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل zauna ba qattun da dai hatta asanna sai da ya zamanto ya manyanta cikin shi kenan fa kana ya qara qa'ida ya kasance sai karatu a zaune hatta idza arada an yarka qama a lokacin da yana zai ruku kuma sai tashi ya tsaya fa qara nahwan min 30 aya sai karanta kwatankwacin kamar aya 30 da ya zama karatu shine karshe daga shi sai ruku kaga wannan ha in yayi kingine 30 aya kaga sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to kaga wanda dai duk ahalittun Allah subhanahu wataala Allah bai halicci halitta mafi kusanci mafi karamci kamar shi sallallahu alaihi wasallam amma ne kaga ga yanda yake tsayuwa sallar ya zaka kwatanta sallar farillar shi nutsuwar sallar farillar shi balantana kuma sallar nafila ya zaka kwatanta wannan abin ka gani to kuma a ce maka wai addini ne mutun zai waye shiga aljanna ba ta sallah ba ba ta azumi ba ba ta wannan ba ce wai babu wannan abin ba shi ba zai kusantar da kai ai in kaga ka samu kusanci kolin kusanci dole sai an samu sallah a ciki aqrab ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid fa inni ala nafsika bi katrati sujud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba binna wala yazalu abi yataqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbu in kana babu karshen matsayi wa sujud wa qatarib ya maryam qunuti li rabbiki wa sujudi warka'i ma raki wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wallahi in dai ba sallah kaje lahira kowa ma sai ka shiga wuta kuma in ka shiga ma zancen da ake maka wuta ko baka fito ba in dai ka ga ba ko kafire ma saraka kun fi sakar qalu lam nakum minal musallina duk nan da bai sallah duk nan da ko baban shi yazo da addini in ya mutu a wannan halin ya mutu ne a kafiri ko da ma in shi yazo da addini saboda wannan rabo ke da kai a musulunci babu sallah al'amarin ba na wasa bane wai mutum ko ka gama ce wai kawai batta sallah ko ka gama tasa samari wai mutum yana gama kamar wani wayewa ne ba wai bai sallah ko kuma wai kabar diyar ka baliga batta sallah kawai saboda abu na wannan to duk wanda bai sallah sunan shi kafiri kuma Allah sa limamin harami zai mai sallah wannan sallah ba za a amfane shi ba in duk duniya za mu gama mu mishi sallah sallah wannan ba za ta amfane shi ba ya abinda bai yarda ba da shi bai yi shi ba zai zama ya amfane shi ba zancen kuma ka ce a ya yarda ko kuma bai ya yarda da wajibci amma bai aikata ba fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabila fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din in kuma fa ba su daida ba sallah kenan ba su zama to ba ƴan uwanku ba su daida ba kar ku kyale su har yanzu matsayinsu matsayin waɗancan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man lam yuhafiz alaiha hushira ma fir'auna wa hamana wa qaruna wa umayyah ibn khalaf wanda bai zama yana kiyaye sallah ba za ta tashi shi rakiya ba tare da fir'auna da hamana da qaruna da umayyah ibn khalaf wannan ku kasan dai ƴan wuta ne kuma duk wanda alanan lahira kuma hushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah wa qayyana lahum qurana hada ne za a yi a tunkudansu duk wanda kaga an tara shi a sahun waɗannan ba jayo shi ba za a yi sun su yi abin a Allah karim saboda haka kenan sallallahu alaihi wasallam kaga yanda yake kenan kan mutun ya rudu irin wannan kaga matasa madadama wanda zaka ga ake sauci abin harkan faida da wasu wannan kaga kawai mutun yana tawahala sallar kirki babu ko kuma kaga mutun yana ga ya rike wani dan wuridin shi babu ba tare da sallah ba ya rike wani dan wuridin shi yana ga shine ana gauga ma ayi aida shi yaje ya haukan wuridin shi akin banza kake wannan wuridin da ka bar shi ma wuridin da ba sallah to ai sallah ita ce za ta sa wuridin naka ya musu in babu sallah to yaushe in kuma sallah ita ba ayi ta ba yanda take ita da babu tudde kuma kakka dauka hallau sallah sallah kai kayi ta natsatsiyar sallah in kuma kai rauni yace maka sallan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasu za su zo in kaga sallar sai kare na sallaka wai kenan dole irin sallar mu ta gida ka sa ko ƴan kankamu ko maka yaje shi ana yi a sallar nan ka san ta muna hukai ce wanda mu je mu haɗu mu yi tamu irin ta gida eh kawai tamu irin ta gida Allah karim ana shamil minna radiyallahu anhu alam tara rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul layl qa'iman qatuna ta'sal fa kana yaqra'u qa'idan ta'iza da an yarka qama fa qara'a nahwa min 30 aya sallasa aw 40 aya thumma raka'a وعن رضي الله عنه في رواية ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته إن يعيد صلى نظر سيروا فإن كنت يقضى إن إنا بركي تحدث معي سيهير تاردني وإن كنت نائما إضطجع صلى الله عليه وسلم in kuma kenan ina barci shikenan salatin sai dan kishin gida kenan sai dan kwanta sallallahu alaihi wasallam saboda labudda kenan musulmi ya zamanto ya jajirce ya dage akan kiyayewa dukkanin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana ya dora mana Allah ya karbi kyawawan ayyukanmu ya gafarta kurakuranmu Allah ya daukaka addinin musulunci da musulmi masu damuwa cikin mu Allah subhanahu wataala yayi Allah ya samu da istiqama akan tafarki ya rabbul alamin in ummu musulmi a ko ina suke Allah subhanahu wataala muna roƙon ya kare su ya kare jinin su ya kare mutuncin su kasar mu Allah ba mu tsaro da kariya da tsaron shi ya rabbul alamin Allah subhanahu wataala kare mana dukkanin fitintunu dukkanin wanda yake nufa kasashe na musulmi da cutarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya iya mana ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban annar wa subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun